chizuka Gakawe wakaweweza Ako kwenyaja Ontuka kone mpewea You control my temperature You warm up my body like the morning sun Okuvare na kufuna Sichwetaga pinkila
Da 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 da